Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri ga tambaya ta kamar haka wai dan Allah a waɗanne kasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu wasalam ku huta lafiya mai tambaya Talhatu Manjus Gobar Samaru bus stop Zaria jihar Kaduna Najeriya idan mai tambaya Malam Talhatu Manjus Gobar da ma sauran masu saurare na tare da mu zan za ku da gefe wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya gabatar da ansar da ya samo daga wani professor tarihi wanda ya fara da cewa
sunana Dr. Salisu Bala malami a bangaren koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma mataimakin director Arewa House cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi karkashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria kuma mafiyana na mato associate professor na bangaren social history
ila shaharka wajen bangaren bincike yasa muryar Amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauraron mu Talhatu Manjus Gobar wanda yake a Samar Boston a Zaria ya tura wa sashen Hausa na muryar Amurka yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne na daya wai shin dan Allah waɗanne kasashe ne matasa suka samu kama madafun iko
gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki sai da zaka ga wasu daga cikin yawanci kasashen mu na Afirka har wasu kasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane yan shekara 70 80 har 90 ma su mulke su to shin shine tambaya na su yasan shin akwai kasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci wayannan kasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban kasa kama ga bangaren tattalin arziki wato ci gaban na siyasa wannan kasashe da sauransu akwai ba babu ba akwai kasashe da dama waɗanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru misali zan bada akwai kasa da ake kira San Marino wata kasa ce wacce take mai cin gashin kanta wacce ita ce ta samar da shugaban kasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya wannan shugaban kasar shi ake kira Giacomo Simoncini ya kama mulkin wannan kasa yana da shekara 27 kuma an haife shi a wani wuri da ake kira Borgo Maggiore a cikin kasar San Marino San Marino din nan wani tsibiri ne da ke wani wata kasa ce mai cin gashin kanta wato ɗan karamar kasa ce mai akalla mutane 33,000 da mutum 938
gaba ɗaya mutanen kasar
kenan to amma kasa ce wacce kusan tana ɗaya daga cikin kasashe uku kanana waɗanda masu cin gashin kansu a yankin kasar Turai misali kaga akwai Vatican City ita ma tana cin gashin kanta sannan akwai Monaco ita ma mai cin gashin kanta sannan sai wannan San Marino din to shi wannan shugaban kasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani chemist ma'ana wato mai tsaron shagon sayar da magunguna to daga baya kuma sai je sai karatu ya zama to ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda a nan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara 18 ya shiga wata jam'iyya da ake kira San Marino Socialist Party wato jam'iyya ce wacce take da aƙida irin ta gurguzo ba jari hujja ba sannan ya shiga office a matsayin shi na shugaban kasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da ƙwararru waɗanda suke ba shi shawara daga bangaren siyasa ta duniya da siyasar kasar yana da waɗanda suke ba shi shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta ƙasa da ƙasa shi ma yana da waɗanda suke ba shi shawara kuma yawancin waɗannan masu ba shi shawarwarin sai ɗibo daga samari 'yan uwan shi amma kuma ya cirka da wayansu kadan daga cikin waɗanda suke masu shekaru da dan yawa wannan suka kware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan
shi amma zabe ne demokradiya ce ake a kasa na da kashi haddin
ne demokradiya ce take shi ashe sai na faɗi sunan jam'iyyar da yayi takara gargashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na dan shekara 18 a wannan lokaci
wato bayan shekara 10 a cikin jam'iyya kuma ya zama shugaban
kasa shugaban kasa eh to wannan kenan sannan akwai in ka duba akwai kasar Faransa shi Emmanuel Macron ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2017 ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasar San Marino din to shi ita wannan babbar kasa ce amma kuma yana daga cikin waɗanda suke da ƙarancin shekaru domin abinda mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma ƙasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26-27 zuwa 35-40 to waɗannan age bracket din su ake magana ta ɓangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi ƙasar Mali wanda ɗan cikin yan shekarun nan aka samu Assimi Goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa ba ne ta bangaren cikin mulki ne yadda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar Abubakar Keita din nan suka masa cikin mulki da sauransu to a wannan lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da Emmanuel Macron na kasar Faransa kenan sannan akwai Ireland wato Ireland an samu Leo Varadkar wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan Yuni na shekara ta 2017 ita ma tana shekara 38 a wannan lokaci akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai kasar Costa Rica ita ma an samu irin wannan wannan a Costa Rica shugaban kasar a wannan lokaci labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai Kosovo kasar Kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin Turai ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira Vijosa Osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zabe ma'ana ta hanyar demokradiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana Kim Jong Un na kasar North Korea idan mutane ba su manta ba kasar North Korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 to a wannan lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihin yakin cece-kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece-kuce ba na siyasar duniya a akwai inda aka gwamza musamman a wani yanki da ya shafi Berlin na kasar Germany an yi gumurzu kafin aka zo aka kwace wani yanki Berlin ita kanta sai da take su kashe hudu kasar England da kaso Faransa na da kaso da sauran Russia da sauransu so sannan a North Korea shekara 1950 zuwa shekara ta 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar Russia da America sai da suka hada yan kasar yaki a wannan yaki na yake kira Korean War sai da kashe kusan mutane miliyan 3 ka duba 1950s haka su mutane miliyan 3 wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu North Korea da South Korea to shi Kim Jong Un din nan shi ne aka haife shi a 8 ga watan 1 na shekara ta 1983 sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi banda uba ya gaji a kido ne na kakan shi domin kakan nashi shi ne Kim na biyu Kim Sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan Koriya ta Arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancin kakan nan shine sai ya zama shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma ya dauko a gido ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake dauko a gido irin na kakan shi na maganar duk wanda yayi a mishi misali idan aka samu mutum ya sace kudin kasa ko sai a ci a harbe shi ko a rate mutum to shi wannan ya debo irin wadannan a gido wani irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada ya kama mulki ne irin na tsarin sarauta ko soja ne ko demokradiya ba abin da baba a ciki domin ƴaƴansu suna shiga sojoji kuma ba tsari ne irin na demokradiya da aka santa na Turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin so kamar yadda na faɗa Kim Sun din nan na biyu wanda shine kakan wannan Kim Jong-un din ka gane shi ya kafa kasar shekara lokacin da suka rabe haka wannan yakin shi ya imagine a matsayin shugaban kasa na farko to sai ya zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai ya zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokradiya na Turai yamma kamar yadda aka fadi ba to bayan nan tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin kasar shekara 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 har zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekara 10 yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san mu karasar da project din kera makaman nukiliya mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke tare
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a kasashen duniya yanzu a madadin mataimakin Professor Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawai Ikara da Muhammad Salisu Garba da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam